Mutuwar ta sarauniya Elizabeth tabbas wani babban lamari da ya girgiza duniya kuma ya sa mutane ke sharri daban-daban da tofa albarkacin bakin su kan rashin sarauniyar wacce da dama ke daukar ta a matsayin uwa ga duk jama'ar duniya lamarin da ke nuna wani irin gagarumin dattako a cewar fitasshiyar yar siyasa kuma tsohuwar kwamishiniyar noma ta jihar Kano Dr. Baraka tsarin shugabancin da Elizabeth ta yi a lokacin rayuwarta ya nuna shugabanci nagari da kaunar zaman lafiya
to lalle a matsayina na mace na yi juyayi kuma na cika da kewa saboda ina son irin mulkin da ta yi a lokacin rayuwarta na nuna kamala da dattijantaka da keɓanta daga shiga cikin abin da bai shafe ta ba ta nuna darajar sarauta kuma kamar mu da muka zo daga arewa da muke kuma da asalin sarauta duk wanda ya haɓaka sarauta muna jin daɗi yadda yake nuna darajarta a lokacin da ta nuna wannan sannan kuma ta zama kamar abin da ake kira public symbol ta zaman lafiya saboda duk lokacin da ake ta rigingimu za ta ga ita mai neman sulhu ce duba da yadda ƙasar ta kai yaƙi da Ireland amma da aka samu tsakaitawa ta kai ziyara wanda ya kawo canjin yanayin zamantakewar Ireland da Birtaniya aka zauna lafiya ya zama kamar ta zama game changer a cikin Anglo-Irish relations da kuma yadda ta je Belfast shi ma lokacin da aka yi ta rigingimu wato ita dai ta kasance lokacin rayuwarta ita mai son a zauna lafiya.
Shima ambasada Dauda Alladi wani tsohon ma'aikacin gwamnati a matakai daban-daban sannan tsohon jakadan Najeriya a kasar Pakistan ya bayyana irin yadda yake kallon tsarin shugabancin margariya Elizabeth.
A gaskiya wannan labarin ya girgiza kowa saboda bai wuce kwana biyu ko uku ba da ta kaddamar da sabon Prime Minister na kasar Birtaniya. Ko da shike ba a nuna lokacin da ta kaddamar da ita ba amma an nuna hotuna kuma a wannan hotunan ba wani alamun cewa wannan matan lokaci ya gabato. To sanin gai da yana gurin Allah gaskiya abu ne wanda dole ya rike girgiza duniya saboda ita tana ɗaya daga cikin ginshiƙin neman zaman lafiya a ƙasar Afirka da kuma duniya. Musamman ƙasashen da suke ƙarƙashin abin da ake kira Commonwealth ta Afirka tana ɗaya daga cikin ginshiƙin na kawo zaman lafiya a wannan ƙasashen. Saboda wannan abu ne wanda gaskiya dole yau duniya za ta ɗan girgiza amma muna fatan Allah cikin ikonsa da shi danta da zai shiga wannan kujeran kungiyar Allah ya ba shi shi ma basira da zai tafiyar da irin ayyuka na son zaman lafiya a ƙasashen duniya baki ɗaya.
A lokacin mulkinta sarauniya Elizabeth ta yi mu'amala da masu rike da sarautun gargajiya kuma a cewar Alhaji Usman Ado Bayero margayiyar tana da kyakkyawar alaka da gidan sarautar Kano.
Ni dai ban san lokacin da zamanin sarkin Kano sun yi da ɗaya in ce a lokacin da zuciya akwai alaka tun daga wannan lokacin. So bayan sarkin Kano Ado ya zama sarki kuma na san suna da wata dangantaka ta musamman. Zan manta ba lokacin da ta zo taron Commonwealth zamanin Ubasan shi sai ta ce tana so ta je Kano a lokacin saboda harkar tsaro da shi aka hana ta zuwa Kano. Bayan wannan lokacin da za ta je Kano sai ta ba wa shi marigayi. Wannan cikin ya ce suka zauna suka yi a bayan sun gama ma ta fito suka ɗau hutu. To ni zan iya cewa kamar da ni aka ji lokacin da za a ji wannan suna cikin hira ta ke tambayar shi marigayi yake gaya mata kai ai ya je gwalgin shukri ɗin ka sai ta ce to yaya ban ganka ba sai ce ai shi ya kusan ya shiga cikin taron mutane ana ture shi yana turewa ya yi kallo da baya samun irin wannan dama.
Sarauniya Elizabeth ta mutu ne a ranar Alhamis tana da shekaru 96 a duniya bayan ta shafe sama da shekaru 70 tana sarautar Ingila. Nan da kwanaki tara ne ake sa ran za a binne ta a wani kasaitaccen bikin jana'izar da aka kwashe shekaru ana shiryawa da zai tattara manyan shugabannin kasashen duniya da dama. Nima Abdulrauf, Amurka daga Abuja, Najeriya.